A yau dandalin VOA zai duba batun taimakawa rayuni, inda Dr. Abdullahi Sale Pakistan, imamin masallacin Tudun Wada, ya mana ƙarin haske dangane da taimakawa rayu a watan Ramadana.
Marayu domin su sami abincin sallah da kayan sallah. Muka yi bayanin iya kokarin da muka yi zuwa yanzu, dan abin da aka samu, da kuma waɗansu daga cikin waɗanda suka taimaka aka ba da abubuwan da za a ba wa su waɗannan marayu. Shekara muke, wannan ita ce shekara ta takwas, kuma bayan Allah suke taimakawa irin su Sanata Isa Zarewa, waɗannan suna cikin manya-manya, irin su AA Rano suna cikin manya-manya masu taimakawa wannan kokari da muke yi na ainihin wato tallafawa marayu. Ko dai duk karamci a lokacin Ramadana, Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan hadisai da awi sun gwada mana karamcin da Ubangiji yake yi a cikin Ramadana, wato yana da yawa, wanda abubuwa da yawa bayan su a cikin Ramadana. Allah ta'ala ya sanya umra a cikin Ramadana, ya bata matsayin wanda ya yi haji tare da shi, wannan sai a Ramadana Allah yake wannan karamci. Sannan kuma ya sa mana wani dare wanda shi kadai yana sama da wata 1000, wannan sai abin nan. Sannan ya kukkulle mana kofofin wuta, sannan ya bude gaba ɗayan kofofin aljanna, sannan kullun sai ya waru wasu adadi daga bayan sa, ya ce na yanta ku daga wuta. Eh, shine nake gaya miki, to musamman da kika ce a wannan lokaci, to ashe duk wani aiki na alkhairi a cikin watan azumin Ramadana, to lalle kuwa an yi shi a lokacin da ya dace a yi shi. Na farko dai wanda ya taimaki maraya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tare za su shiga gidan aljanna yana binsa a bayan sa. Wato annabi yana gaba, shi mai taimaka maraya yana bayan sa. Sannan maraya din nan Allah subhanahu wataala ya kwadaitar da mu taimaka masa, ko ba komai muka tuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallama ya taso a matsayin maraya. Ai, za mu kaunaci maraya saboda kaunar da muke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dan haka nake kiran duk wani musulmi mai iko wanda yake da dama ya tallafa maraya, to lalle muna kiran sa akan ya taimaka maraya, saboda lokaci da ake ciki mai albarka na wannan azumi na Ramadana. Allah kuma ya saka alkhairi ga masu taimakawa din.
Kuma shugaban kwamitin tallafawa marayu na kungiyar Jami'atul Adfal fi Hubbi Sayyidul Anam, Malam Umar Muhammad Matu, ya yi mana bayani dangane da irin tallafin da suke wa marayu a wannan lokaci.
Sakatare na kungiyar Jami'atul Adfal fi Hubbi Sayyidul Anam sallallahu alaihi wasallama Jafsada dake unguwar Adakawa, lokacin tallafin musamman karatun maraya a rage mai shaye-shaye da walalu, wanda mu a gurin mu muke ganin sa baya gaza naira 5,000, wanda yaro zai je primary a shekara guda ya kammala, wata shekara ma har ya gama primary sa da yadda Allah. Ina da san gwamnati da sauran wanda Allah ya horewa su shigo su taimaki kungiyoyi irin namu, irin na Malam, domin ba da wannan gudunmawa ga su yaran da suke yawo. Zaki ga wata ambata bazawara, ƴaƴa 7, ƴaƴa 5 ana cikin wani hali wanda ƴaƴan ne kamar da Malam ya bayyana, zaki ga suna kasancewa ƴan shaye-shaye, ƴan daba, kuma annabi bazai alfari da wannan ba kamar da Malam ya faɗa insha Allah.
Dr. Abdullahi Pakistan da ya ja hankalin mutane da su rika taimaka ma rayu komai kankantar sa a wannan wata mai alfarma. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.